To, to, Allah ya saka da alheri, Allah ya bada lada, Allah ya bada zami. Ga mala ya girgiza mu cewa dare aka fara ambata kafin rana saboda abubuwan da suke cikin ta, suke cikinsa. To Allah gafta malam gashi sai mu shagala mu miƙe akan gadar tabarma da katifa mu ta shirgar bacci. Ba haka ya kamata ɗan adam ya yi ba kenan?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Shi haƙiƙa dare ana so amfani da shi, amma ana yin sa a tsare, a ware wani ɓangare na yin ibada, wani ɓangare kuma na yin bacci domin a ba jiki haƙƙinsa. Shi a tsari na musulunci ba a san dogon hira, ai ba a san dogon hira, saboda ba za a yi lafiya ba. Bacci ake so a dinga yi da wuri, daga an gama sallar isha to hira makaruhi ya ci, an karhanta ta. Idan har aka ci fa'i da wuturi to karhancin ya fi. Ana son mutane su samu su kwanta su yi bacci ne jikinsu zai lafiya, sannan a samu wata gaba in an yi baccin za a tashi, za a samu dama, za a yi kiyamul layli, kuma a samu lokacin za a sake kwantawa, kuma da asuba a sake tashi. To kuma kan samu gabobi wanda Ubangiji yana ta yi ban muttaquna kanu qalilan min al-layli ma yahja'una wa bil ashari hum yastaghfirun. Lokacin asuba din nan kafin alfajiri yake to istighfari ake ta yi. Sannan abin nan a cikin wata siffa ta suke cewa mustaghfirina bil ashari, masu istighfari lokacin asuba. Amma a ɗaya gurin kuma Allah yana cewa wallazina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, wanda suke kwana suna sujjada suna tsayuwa ga Ubangiji. Amma malaman tafsiri suka ce ba kwana ake nufi ba, shine idan aka idadda magariba ka tashi kai sallah ko raka'a biyu ko hudu ko shida, shi a gurin Ubangiji kai kwana kai kana sallah. Ita ce ma'anar wannan yabitun lirabbihim sujjadan wa qiyama, masu yin nafila tsakanin magariba da isha. Wannan in mutum ya rike shi ba kankanin abu bane. Sannan bayan an yi ishar kuma ya samu abin da zai yi gurgudu, haka ake yi. Annabi alaihi salamu yana yin wannan, sai dai wataƙila larura ta sa, tunda aka yi min wannan in ƙarin bayani akan abin da na ji da yawa a makarantu suna ta tafiya a kai, musamman wanda suke mu'amala da ilimin hadisi. Ana ce Annabi alaihi salamu baya wuce, bai taɓa wuce raka'a 13 ba a kowane dare ko a Ramadan ko waninsa. To wannan dan mutumin da ya faɗi haka a wajen masu ilimi, su zai fahimci babu nutsuwar karatu a ciki, bai kuma gane ba. Bai gane ba, ko bai shiga gidan Annabi alaihi salamu ya nutsa ya gaya ake a cikin hujratu ba. Wannan raka'a 13 na Aisha radhiyallahu anha ta faɗa su ne wanda Annabi yake ko a Ramadan ko waninsa. Amma ƙa'idar da nake so mu lura, in ya dawo da gida alayhi salam bayan isha yana yin wa'insu nafulfulin. Amma akwai wata ƙa'ida ta sa da yake kwanta ya wani bacci alayhi salam, to duk wanda da ya farka daga wani baccin bai taɓa wuce 13 ba. Amma ba ana nufin baya wuce sallar da darban da wannan ba. Wannan nukudan nake so a fahimta. Ita na Aisha radhiyallahu anha ta gida ce, tace bai taɓa wuce ba, amma tana nufin bayan ya farka daga wannan baccin. To wannan ne mutane ba su zauna sun gane me ake nufi ba. In ya farka daga wannan baccin bai taɓa wuce ba, amma kafin wannan yana na fulfuli da daddare. In ya koma gida, sai wanda ya je shiga gidan Annabi sai duba zai ga wayannan. Allah ya saka wa Nasiru Zaharani da alheri. Wahaba Zuhaili ya ce shi tunda yake bai taɓa ganin wanda ya ba Annabi sama haƙƙinsa ba irin Nasiru Zaharani. Duk karatun Wahaba Zuhaili, Malam Ibrahim Warkabo muna zaune da shi waba Zuhaili ya magana sai yace taba ne yace wani nace akarma kalla yace wannan duk fadin duniya yau babu kamar sa dai in ya tsun hannu guda daya duk duniya haka yace kaga ko malami Ibrahim Umar ka bai yace wannan malami ne ka tabbatar malami amma shi da kansa yace ban taba ganin wanda yau Annabi alaihi salam hidima irin nasu da zaharani ba domin a iya gidan dakin matan Annabi sun hujurati din nan sai da yi mujalladi 60 akan wannan abin da ya shafi Annabi alaihi salam mujalladi 600 saboda ka an mutun yana so ya gane sai ya bi tinkan ya akai ba karatu haka korin a taho a sharon din sai ba mutane suna tafada bai taba wuce wannan ba haka ne amma bayan ya farka daga wannan bacci alayhisalam kafin shi yana salloli alayhisalatu wassalam sai mutane yana so ya je karatu ya ciki gidan Annabi alayhisalam ga dakunan sa yaya yake ya matansa suke haka ce yake alayhisalatu wassalam dare abu ne mai muhimmanci da ake kulawa sai kiyamul laili gurgudan abin da za a iya in mutun ya gaza ya kasa shaula dan fodi yace to zauna ko ka kwanta kana da kwance ka samu wata ayatul qur'ani ko wata sura kai ta maimaita ta habbace dauke ka sai Allah ya baka kiyamul laili eh gafala ce ba a so ana so in so samu ne da daddar kar ka gaza aya 10 kar ka gaza 10 ka karanta in kai 25 akwai matsayin da Allah zai baka in kai 100 haka sai a kiya rubuta ka baka cikin gafalallu to sai suka ce in ka karanta qul huwallahu 25 shikenan ta baka wannan abin da ake so eh to da makamantan irin wayannan da daren abin da ake so kenan amma kar amfani da duhun dare a saba wa Allah wannan abin ba shi da kyau sannan kuma a dare ne ikon ubangiji yake saukowa ake neman bayi su faɗa abin da suke so a musu kuma baya ajiye shi lokaci daya a ce ka'ida daddare karfe kaza ake a kowane dare canja shi yake subhanahu wataala kowane dare in yazo sai an canja kowane dare in yazo sai an canja kowa yake so ya gwada iga canjin to yayi da kansa karshen suratul kafi ita ake karantawa in ka zo kwanciyar bacci karanta ce ubangiji lokacin da kake neman bayinka su roke ka ka ba su ka tashe ni to ba ko yau kai sai kaga haka wuzur qur'ani ce zaka farka kana farkawa duwa agogonka gobe kai zai gaba shi ga lokaci dai zaka in zaka yi so 100 ba za ga lokacin ya daidai ba amma duk lokacin da farkawa ne to lokacin da ake ne tunda shi yake kuma ranka na hannunsa zai tashe ka mu'jizar qur'ani ce wannan kuma ina roƙon duk wanda yi wannan in ya farka ya fare wa Sheikh Abdullahi dan fodiyo addu'a Allah ya masa gafara sannan nima ya mun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya saka da alheri Allah ya biya mana bukata Allah kuma ya tabbatar mana da alheri akara wakan la suratul mulk ba suratul mulk da nace ita ma ana ciya da dar ana so a karanta tsakiya ko farko ko karshe
assalamu alaikum wa rahmatullahi shi in rana ta riga ta fadi shikin dare ya shiga sai mutum duk abin da yake so zai yi sai yi sai dai kuma daren yana ƙara shiga ne alfarma tana ƙaruwa daren yana ƙara shiga alfarma tana ƙaruwa in daren yayi zurfi to gafala ta shiga bacci da saleba ya shiga saboda haka a lokacin ubangiji yake ninka alheri wanda suka farka to sun damu da abin sai an ninka musu eh kamar yanda tsakiyar rana lokacin da ake aikin office ake hada-hada shi ma kuma yana da wata alfarma in zaka yi ibada Allah sai ya ninka maka domin lokacin gafala ne wanda zai tuna Allah wannan kadan ne saboda haka shi kuma in kadan din suka sai ta afka musu ta antaka musu da yawa shi yasa gan za a shiga kasuwa mutun ye la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa la kulli shay'in qadir sai an rubuta masa hasana miliyan sai an kakkare mu zunubi miliyan sai an daga masa da so miliyan saboda lokacin gafala ne ba kowa ne ke kina Allah a lokacin shiga kasuwa ba to haka ubangiji ke shi daren in yana karuwa an fi samun alfarma amma ko dai faduwar rana kafa in sha mutun yayi shikenan suratul mulk ana karanta ta domin zatewa mutun mujadala ta kare shi a cikin musibar kabari in ya mutu zai sami sauki ba za ta bari wani abu isa mai shi ba a cikin rayuwarsa ta kabari Allah ya saka da rike assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam
karam kallahu cikin bayanin da malai yayi cikin karatu ya ce a cikin dare daya alakan yi dare 600 shine ya ce kwakwalwarsa ta rikice shi sai an ƙara mai bayani
ko ko ni ne nayi kuskuren ba da na fada ai baba ina zan kai maka je zan masa ya gane sisa na ce ga wanda Allah ya haskakawa suke da sirrin yanda ubangiji yake a dara ba zai iya fahimta ba ko ba abin da zan iya ga masa amma alfarma ce cikin alfarma Allah yake yin ta eh shine faradallahi tihi man yasha fa alfarma ce da dare ina da ban mamaki fa wai 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 in kana so ka ga dare to je ka samu kabeji ka ga yanda yake anada haka dare yake hawa kabeji zaka duba ko ka duba albasa guda ka auna ta ka ga to haka Allah ya tsara shi shi kadai zan yi nuna maka ka gane da yanda yake tahowa kuma shi daren ganin su kake yan ka ga yanda ka santa wada ka dauko ruwa ka saka a digata ko ka daga fetur a cikin ruwa ko kana zurka ga yayi fito wallahi ka yake diga shi ruwa ne kuke diga shi shine dara diga shi yake eh haka yake tafiya a tsare a tsare in ka duba wasu surori a Qur'ani guda biyar haka tafiyar dare kace wal fajiri zine farkon fitowar gariya waye daga nan sai me sai ce wadduha daga nan sai me washamsi daga nan sai me wal asri daga nan sai wal laili haka yake tsara shi yanda yazo da wannan surorin kowanne in mutum yana da ilimin abin zai ga wani abu ne a ciki wal fajiri garin ya waye amma yanayin hasken ba irin na lokacin walaha bane idan ranar ta fito ya shamsi yanayin hasken ba irin lokacin walaha bane idan asar ta zo hasken ga ranar ba irin wancan bane sannan har a shigo laili ta wani yake tsara shi sannan a jefa shi kuma ya shiga eh so da haka bazan yi ba kai wannan kai zan gaya masa abu ne wannan dai karambani na sake shi eh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam bismillah ya shine wannan da ya amfani da na kira litta amim ne in an yi amfani da kira ana nufin gaba ɗaya komai ya shiga ciki eh nakarahu lil umumi hadi ila sirain mustaqim eh sai Allah ce nakalata hadi ila sirain mustaqim haka shi ma qur'anin ya amfani sai sai ce siratil lahi kuma shikenan dinin qawimin shi ma haka an yi tankirin sa da ta amin abin ya zama ya game komai da komai ana samun wannan haka suka ce ayi anna samahu tawqifiya suna bangije tawqifai ne ba kirkirar sa ake ba sai abin da shari'a ta ce maka shi isa barru shi ake fada wa Allah barru ana iya sawa bawon Allah wanda ba abin nan ba eh dan ni as'aluka bi ismikal azim tamil kabir Allah tusaddid alaina jabbaran anidan wala shaytanan maridan wala insanan hasudan wala da ifan mikhlikika wala shadidan sai ce me wala bara kage shi an sa wannan yana zuwa da alif to dan ya shiga cikin ba amma Allah ba za ka samu sunna barru za ka ce masa subhanahu wataala wa kathira anna samahu tawqifiya so ina Allah tawqifai ne dan adam baya abin nan amma wato min babi ta'limi min babi ta'limi la bin babi al mu'amala sini so eto wannan yanayi ne ai yawan mutuwa da ake yanzu ai ba da ran bane laifin mu ne mutuwa da ake yanzu ai laifin mu ne warai ku ai mutuwa duk da ake ma gaba ɗaya yanzu yau mace mace da ake laifin mu ne ai man da ba mu da laifi ai sai ka shekara ka ja mutuwa ba da ai haka yake in kake mutuwa ba sai ka daina bin ungu duk ba daina bin unguwa muke ba so ba tambari ne kullun dadi za a dare baka da mutuwa ba lokacin jama'a tana kan daidai da kana jin sikila da bayin yaro ake haihuwa ana wannan ne shi wani ciwon suga ga gadati ya sha ya an in ya sha in ya zuba sai ka dauka zuma ce ta zube ba abin da yake so da alafiyayyen mutane bin Allah shi yake kawo wannan saboda ita matsala ta zamani gabaki dayanta matsalar duniya shuri ce shuri idan ya fito in zaka zo ka dauko tifa ka kwashe ka zubar gobe sai ya sake fitowa in zaka shekara 100 shurin zai ci gaba da fitowa in kana son shuri ya daina fitowa to nemo mahakin shuri shi zai san sirrin shuri zai dinga haka sai ya haka shi kamar rijiya sai ya je ya tadda kwallan kamar na mangoro in ya cire shi to in ka cike gurin ba zai sake fitowa ba to haka annabi alaihi salam ya mana tun mutum 12 masu hijira a Madina sai ya ba mu kwallan shuri in ba wannan kwallan aka cire ba za mu fitar ga matsala ba domin cewa idan mu alaihi salam ma zaharatil fahishatu fi qaumin qaddu hatta yu'linu biha illa fa shafihi mudda'un wala auja allati lam takun fi aslafiha shine kwallan shurin kawai cutar et in kana son a neme ta a rasa to ku da hana zina ana kashe ta wallahi sai likitoci sun zauna a asibiti sun wata ba samu cin da ba mutuwa za ta yi murus wannan sikilar sai ku neme ta korasa ba a wajen awan jini bane a ce da jinin wane da wane sun zama dai ko wannan ba zai magani ba in kaga an samu maganin wanda sai an cire wannan kwallon da annabi sai ci sai an cire kuma duk dabarun da za a yi wannan shurin sai ci gaba da fitowa haka mace mace za a yi ta yi haka ce dora muku mace mace da rashin lafiya da iyaye da kakanni ba santa ba ana daina wannan za ga Allah jinya wayannan gaba daya a daidaita sau za a ga mace da namiji a haɗe ba matarsa ba bai santa ba bata san shi ba kuma al'umma ta zuba ido ta bari a cikin al'umma za a zo a saka tambari ana yi wa mata kitso namiji a kai masa matan aure kama kansu yana yi a ce mace kirjinta hakan mamanta akwai ado da ake namiji ne yake musulmi suna yin wannan abu Allah zai kyale mu ana ta rufa rufa duk makaman takin da za a dauka wallahi na ka makami ko likita za a dinga hadiya ba za a yi lafiya ba in kaga an samu lafiya sai an cire wannan kwallan dan haka ya fada ma zaharatil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fa shafihi mutta'un wala auja allati lam takun fi aslafiha wannan shi ja ake ta wannan mace kuma safa a ce an tashi da jana'iza an yi kaza an kuma ko ne ka taba za ka ga ba annabawa ce rashin lafiya ce shi kadai bada za a koma daidai sai ka nemo wannan gaba ki dai ka rasa shine magani amma duk abin da za a yi wannan shurin ba zai kasa ta ci gaba da fitowa sai an cire wannan kwalla Allah ya taimake mu Allah da dadamu kan tafarki madaidaici assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu
Alhamdulillah Allah ya kai mu rana ita yau. Allah ya saka mu malam da alheri. Duk wanda